إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda da ikon shi da fadalar shi ne ya sake tara mu a wannan masallaci mai albarka dan fadakar da junan mu kan sira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Satin da ya gabata muna cikin babin da yake bayani akan sujjada da mushrikai suka yi. Manzo Allah yana karanta iya cikin halin karanta Qur'ani suka yi sujjada. Manzo Allah ya yi sujjada ƙarshen suratul Najm, ya yi sujjada waɗanda suke tare da shi musulmai suka yi sujjada, hatta da kahuran Makka su ma suka yi sujjada, wanda mun gani dalilan da ya sanya suka yi sujjada shine an samu kutse, shedani ya shigo sai kawo irin tsari na ayar da manzan Allah ke karantawa tilka daga rani gulgula. Da suka ji wannan suke cewa manzan Allah bai taba ambatar ba, bai taba ambata allolin mamba da alheri sai wannan kara. To wannan ya kawo wasu malamai suke ganin cewa wannan isar bata batta da ma asali, sai dai mun gani ta'addudin turuk na wannan ruwaya shi ke tabbatarwa cewa wannan ruwaya tana da asali. To sai dai sai kawo ta'awilata daban-daban, wanda daga cikinsu suke cewa كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتل القرآن فارتصده الشيطان في سكتة من سكتات ونطق بتلك الكلمات محاكيا نغمته بحيث سمعه من دنا إليه فظنها من قوله وأشاءها. سكتي ومنزع الله يكسن تينا ينا ينكرن تونا سوري sai shedani yayi dakon dan tsayawar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi, shi ma sai juhu wannan kalmar yana kwaikwayon yanda tsarin kira'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai duk wanda yake kusa da manzon Allah yake tunanin ai manzon Allah ne hudu wannan, alhali ba shi bane ba. Kina a takaitan takaicewa wannan kissa ta inganta saboda mi, saboda an samu ta'addudi hanyoyin da aka samu ta, sai dai tawilin wannan abun bai hito ba daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma bai dacewa shedani ma yayi tasiri akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam balle har yayi kutse cikin ayar Qur'ani. Bai haƙi ya kawo a cikin dalailun nubuwa wa ma'rifati ahwali sahibi shari'a, ya kawo cewa shedani ne ya watsa musu ga baki daya, sai suke ji kamar ya huto wannan magana ta huto daga manzan Allah wadda take kishiyar tauhidi, amma ba daga manzan Allah ba ta huto, ta huto daga wajen shedani ya watsa ta a zukatansu wanda ba su bi imani. Kuma na jin daɗin haka da manzan Allah ya zo ƙarshen sura ya yi sujjada su ma ga baki ɗayansu suka yi sujjada. Kuma wannan makamancin shi wanda ya faru a yakin Uhud, wanda ya nemi manzan Allah ya halbe shi, ya neme shi kuma ya halba, sai juyo baya yana cewa ai ya samu manzan Allah ma har ya kashe shi. Wannan kalmar sai shedani yake watsa ta har ta shiga ran masu imani ai an kashe manzan Allah. Wannan shi ya kawo da yawan su tsaya ba, suka bar wajen yaƙi himajin suka aka same su. Kenan wannan shine abin da yazo a takeice na labarin sujerar da mutanen Makka suka yi. Sai babi na gaba, yanzu dai duka can baya mun gani azabtarwar da aka ma musulmai. Ba su kadai ba, har manzon Allah wata rana abin da ake mishi, ga cutarwar da ake musu, ga dalilin da ya sanya har manzon Allah ya ce to ku bar garin Makka ku kai Habasha hijira. Abu ya yi tsanani, aka yi hijira Habasha ɗaya biyu. Yanzu duka wannan matakin bai samu ba karbuwa, tunda mun gani a hijira ta biyu sun tura wakilinsu Amr bin As ka hanyar musulunta, saboda alaƙar shi da sarkin Habasha Najashi ya je a maido wa'innan musulman. Ya yi muhawala, ya kwatamta, amma Najashi ya ki ba shi musulman nan. Bari dai ma sai ma Najashin shi ma karɓi musulunci. To yanzu wannan abin da suka gani, musulunci ya fara samun gindin zama, ya samu gindin zama a Habasha, ya fara samun gindin zama a yankin su ma na Larabawa. In sai suka nema, to yanzu ya za a yi, me za a yi na ƙarshe? Yace abin da za a yi na ƙarshe shine ittifaqul quraish ala muqatalatil muslimin wa hisari, ittifaqin da mutanen Makka suka yi akan a yanki alaka kwata-kwata da musulmai, kuma a sanya musu takunkumi. Tunda wancan bai yi amfani ba, amma a gwada wannan. Bukhari ya yi babu sai yake cewa babu taqasumul mushrikina ala nabi sallallahu alaihi wasallam, ai ta halu haɗin gwiwar da mushrikai suka yi akan manzon Allah shi kadai. Yace kana awwal yawm min al muharram sanati 70 min al bi'sa, wannan takunkumin da aka dora ma manzon Allah da musulmai, ambargon da aka dora musu ɗaya ga watan Muharram shekara ta 7 bayan hijira. Har yanzu dai mu duba shekara ta 7 bayan hijira, manzon Allah mutane ne gare shi, nawa suka karɓi musulunci? Amma duk da haka manzon Allah bai ja da baya ba. Mun ga cikin waɗanda suka yi hijira Habasha mutum 82 hijira ta biyu, da sauran mata ba za su kai 100 ba. Kenan in ka lissafa da wuya ka samu sama da mutum 150 musulma, wannan duka cikin shekara 7 manzon Allah na da'awa. Amma bai gajiya ba, saboda kullum shi akwai wani guri da yake so ya cima, kuma in ya ci mishi babu abin da zai zo ya kaudar da shi daga wannan guri. In mi za a mishi iya tsaye a kan wannan abu, kuma wanda ya haƙuri tabbas zai ga natijar haƙurin shi. Ibn Ishaq da Musa bin Uqba duka malaman tarihi ne, sun kawo bayani akan lamma ra'at quraish anna sahaba qad nazalu ardan asabu biha amana, lokacin da qurayshawa suka ga ai sahabbai sun samu wuri, sun samu gindin zama a garin Habasha, kuma sun samu goyon baya daga sarkin Habasha. Na ɗaya kenan, wa anna Umar aslama, kuma Umar ya musulunta. Ƙarfi na biyu kenan, wa anna al-islam fasha fil qaba'il, musulunci kuma ya fara yaduwa a cikin ƙabilun Larabawa. Za a samu mutum ɗaya a cikin ƙabila ya zo ya musulunta, ya koma garinsa ya fara da'awa. Daga cikinsu Abu Zar al-Ghifari da sauran sahabban da su zo su musulunta a lokacin aikin hajji, kuma su koma garin su ci gaba da da'awa. Yace ajma'u ala an yaqtulu rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da sai ga haka kawai suka zauna aka yi shawara, aka yi reniwa, maslaha shine a kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk kowa yi ittifaki. Yace fa balaga zalika aba talib, wannan labarin sai kai ma Abu Talib. Sai ji karshen reunion da an ce kashi shida shi ma da yaji fa jama'a bani hashim wa bani abdul muttalib sai tara bani hashim ya tara bani abdul muttalib duka ɗan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku duka ya tara su su ma suka zamana fa adakalu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi'bahum wa mana'uhu mimman arada qatlahu da suka ji za a kashe shi gabaki ɗayan suka yi shawara sai suka kawo suka ce manzan Allah ya zo shi shine ka ce wata falfajiya hili wanda ke tsankanin duwatsu suka maido manzan Allah ya zo nan kuma suka hana babu wanda ya isa ya zo wannan wurin ya kashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa'ajabuhu ila zalika hatta kuffaruhu duka wannan bani hashim da bani abul muttalib kowa yace ya yarda a kare manzan Allah ba za ka kashe shi har wanda ba su musulunta ba yace fa'alu zalika hamiyatan ala adatil jahiliyya sun yi haka dan saboda hamiyya kishi irin na jahiliyya bakka barin dan uwanka wani ya cinye shi kai shiru ka kyale duk yanda za a yi sai ka yi ni sai ka kare shi wanda an gani wasu daga cikin sahabban wannan abin shi ya sanya su suka musulunta yanzu misali kamar Hamza Hamza abu iya daga cikin abubuwan da suka sa ya musulunta wata tsohuwa ta tare shi tana hudu mishi Hamza kana garin ake ma ɗan uwanka kenan ba manzan Allah ake wulakanta shi a mishi kaza Abuja har yana mishi kaza take ce mishi in addini ne kowa iya da addini shi kowa iya da gunkin shi a cikin garin Makka dan me yasa shi zai kawo nashi kuma a hana shi yace wannan magana hiji tasiri a zuciyar Hamza daga nan ma haifa da su Abuja ne yake yana zuwa ma ya same shi da abin kibiyar shi ya buga mishi ya fara hudi mishi magana ya zage shi kuma yace mishi ni ma na ba addini nashi in kana so ni ma kamar iya mun da kamar shi daga wannan ya sanya Hamza ya musulunta akwai hamiyyar nan yace falamma ra'at quraish zalika ajma'u ala an yaktubu bainahum wa bain bani hashim kitaban an la yu'amiluhum wa la yunakihum hatta yusallimu ilayhim rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa fa'alu zalika yace lokacin da quraishawa suka gani sun kare shi in sai suka rubuta to tunda kun kare shi daga yau ba zan mu ƙara yin mu'amala da ku ba ba zan mu ƙara arma muku ba kuma kuma ba zan mu arma ba daga wajenku har sai kun ba mu kun ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kashe shi aka rubuta takarda kuma aka kai ta cikin Ka'aba aka rataya yace wa allaqu sahifa fi jawfil ka'aba wannan takardar da aka rubuta ba za a saida ma babani hashim musulman su da wanda ba musulmai ba abinci ba za a saida komai ba za a yi ba da su aka rubuta aka yi sun yi aka kawo cikin ka'aba aka rata yace kana katibu ha mansur bin ikrama bin amir bin hashim bin abdul manaf bin abdul dar wa shillata asabi'u yace wanda ya rubuta shine wanda ake cema Mansur bin Ikrama shi ya zamana shi aka hadi ma ya rubuta yaje sakamakon shi gabaki ɗaya ya tsotsan shi duka suka shanye Allah ya doke su saboda abin da ya rubuta na zalunci rihe ma mutum koho abin da zai ci ibn ishaq yake cewa fan hazat banu hisham wa banu abdul muttalib ila abi talib fa kanu ma'ahum ma'ahu kulluhum illa aba lahab fa kana ma quraish ibn ishaq yake cewa dukka bani hashim da bani abdul muttalib dukka suka goya ma abu talib baya ba za a kashe shi ba yace dukka suka kasance tare da su sai mutum daya Abu Lahab kiya daga cikin su ko dan uwan baban manzon Allah ne amma shi sai koma kotan Qurayshawa shi ma da shi ambargo da aka dora musu ko takunkumin da aka dora musu dai ga watan Muharram shekara ta bakwai. Ibn Ishaq yace fastamarra sanatayn aw salasa, wannan takunkumin sai da yin shekara biyu har zuwa uku, ya shiga ta uku suna cikin wannan yanayi. Tasawwara, ba a mu'amalantar mutum, ba a saya a wajen shi, ba a sai da mishi shekara ɗaya biyu uku, ƙarshe dai mi zai same shi? Yunwa ta kashe shi. Kuma wannan shi ne burin, yunwa ta kusa kashe shi sai su ce dole yi mun sallama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an kashe shi. Ya ce arwaya ta Musa bin Uqba ya ce hatta jahilu wa lam yakun ya'tihim shay'un min raqwati illa kufiya. Ya ce hidiyar suka matsu suka sha wahala, abinci bai zo musu sai a ɓoye, sai wani ya shigo da dare ya zo kawo musu abincin da su ci. Yace wa kanu yuzuna man talau ala annahu arsala ila ba'da qaribi shay'an min silat. Kuma su ma suka sa ake bin wurin, duk wanda aka ganshi ya tafi hanya zai kai musu abinci. Yace wallahi shi ma mutanen Makka in suka kama shi a zabtar da shi. Yace ila an kama fi naqri sahifa nafaru, abin da ya kai ya kai kina abin ya kai har inda wasu da tun mutanen Makka abin ya bata musu rai, su ma suka ga abin da aka yi ba a kyauta ba, abin da aka yi ba a kyauta ba, suka tashi suka ce wannan abin zalunci ne, a warware shi. Daga cikinsu akwai wanda ake ce ma Hashim bin Amr bin Haris al-Amir, da shi da Zuhair bin Abi Umayya, su ma suka tsara taransu. Da suka tsara taransu aka zo hijir gindin Ka'aba, ana zancen gashi ga abin da ya kasance kuna sai Abu Jahl sai cai haza amurin kudiya bilaidin, ya ce wannan abin daddara aka tsara shi. A ruwaya ta Ibn Hisham kuma kamar yadda malaman sira suka kawo, abin ya kai musu gaya suna shan wahala. Ya ce manzan Allah ya tambaye Abu Talib, me zaka ce game da wannan abu? Sai ta yi ce musu wannan takardar da suka rubuta su je su duba, tabbas gara ta cinye komi sai suna Allah kadai. Wata ruwaya kuma ta cinye suna Allah ta bar abinda suka rubuta na zalimci. To ita kuma Ka'aba ba kowane lokaci ake buɗe ta, sai wani yanayi ya zo ake buɗe ta. Yanzu ana cikin wannan yanayin suka je aka buɗe Ka'aba, sai suka tarar da yanda manzan Allah ya ce musu gara ta cinye, haka suka tarar ta. Suka tabbatar da su ma abinda suka yi ne zalunci ne, kenan Allah babu ruwan shi da abinda suka yi. Wanda ya tabbata su ma sun tabbatar da akwai Allah. Allah ya ce qul illaha wa iza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa man rahman anasjudu lima ta'muruna wa zalahum nafura. Yan ce musu ku yi sujjada ga Allah, ku yi sujjada ga mai rahama. Su ce wane ne mai rahama? Su ba su san ba wane ne mai rahama, sai dai Allah suka sani. Kinan wanne gwada musu cewa abinda kuka yi zalunci ne, takardar da kuka rubuta Allah ya gara ta cinye sunan Allah, ta bar abinda kuka rubuta na zalunci, ko kuma ta cinye komi he sunan Allah da yake tsarkake shi kadai ta bari. Yace he wannan abin sai sanya suka dauke takunkumin da suka dora suka dauke takunkumi anan mas'ala ita ce shekara daya biyu uku baka mu'amalantar mutum baka saya a wajen shi baka saida mashi a ina zai samu abin da zai ci sai da ya kai har suna cin ganyen itace amma duk da haka yanayi ne in ka liƙe ma mutum wannan ƙohai Allah zai buɗe mashi wata ƙoha daban kana tunanin nan karihi mutum zai sha wahala sai Allah buɗe ƙohohi da dama don Allah gwada ma wanda ya liƙe cewa wannan bawa na ne ni na ɗauki alƙawarin ciyar da shi da na ɗauki alƙawarin ciyar da shi in ta ina in ta wata hanya ce sai ya ci wannan abincin to haka ma manzo Allah sai kasance cikin wannan takunkumin shekara uku yace Ibn Ishaq sai ya ce wa mata Abu Talib wa Khadija fi amin wahid ana hutawa daga wannan an doke takunkumin da Khadija da Abu Talib duka suka mutu a wannan shekarar gabaki da dan a wannan ruwaya suka ce Abu Talib ya fara mutuwa in ya so Khadija ta biyo baya ta rasu ha ake ma wannan shekarar da sunan shekarar baƙin ciki ga musulmai ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ne sai ce fanalat quraishun min rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma lam takun tanalu fi hayati abi talib yace sai quraishawa suka samu dama akan manzan Allah sama da abinda ba su samu dama ba lokacin Abu Talib ya gare wanda ya kai da ma Abu Talib ya mutu wanda bai isa ma ya tunkari manzan Allah yanzu wawa ma daga cikin su zai tare manzan Allah cutar da shi amfanin Abu Talib ke manzan Allah ke cewa lokacin da sai bude garin Makka zai tafi Hunain sai ke cewa manziluna gadan insha Allah da hifi bani Kinana haisu ta kasamu alal kufur ya ce gobe inda zan musabka a zangon bani Kinana inda suka yi tahalufi suka yi ittifaki suka yi haɗin gwiwa akan kawurci akan a sanya ma manzan Allah da shi da musulmai da sauran bani Hashim da bani Abdul Muttalib a sa musu takunkumi kina wanda yake tabbatarwa cewa wannan abin ya faru sun sanya wa manzan Allah takunkumi kuma da kansu daga baya su ma suka jami saboda duk lokacin da abin da kai ba kai kadai zaka cutu ba ka nemi cutar da dan uwanka ba zaka cutu ba kai daya wani ma sai ya kai ma da kasakin sai ka cutu ka'ida ce dan uwanka ne musulmi ka nemi cutar da shi wannan ka'ida ce sai Ibn Hajar ya biyo da bayani kisar Abi Talib bayanin labarin Abu Talib wane ne Abu Talib wata gudunmuwa ya kawo ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ruwaya daga Sa'id ibn Musayyib ana bihi lamma hadarat Abu Talib al-wafat dakhala ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa indahu ya ce lokacin da manzan Abu Talib rasuwa ta zo mishi dakhala alaihi nabi sai manzan Allah ya shigo wurin shi kuma a wurin shi a inda yake akwai Abu Jahl da sauran kahuran mutanen Makka da yace Abu Talib kenan baban Talib kenan yana da suna na kirki yace ismuhu indal jami' Abdul Manaf sunan shi Abdul Manaf kama a ce abu wani baban wani shi kuma Abu Talib kin sunan shi Abdul Manaf wa kana shaqiq Abdullah wali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma dan uwan baban manzan Allah ne uwarsu dai uban su daya wannan iya daga cikin sirrin karewar da yake ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi da baban manzan Allah uwarsu dai uban su daya sabanin sauran kan misalin su Abu Lahab yace wa lizalika awsa bihi Abdul Muttalib inda mautihi ilayhi fa kafalahu ila an kabu dalilin haka Abdul Muttalib kakan manzon Allah da zai rasu sai ba Abu Talib ka kula da shi sai ba shi rikon shi har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya girma واستمر على نصره بعد خروجهم من الشيب يجي gaba da taimaka mushi da kare shi har sai da ya huta daga mi har sai da suka huto daga wannan takunkuman da aka dora musu yace wa kana yuzbu an annabi wa yuridu anhu kullaman yuzi wa huwa muqimun ma azalika ala dini yana kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kare shi da duk wanda zai cutar da shi kuma duk da haka iyakan addinin sa na shirka ibn mas'ud yake cewa amma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa mana'ahu Allahu bi amni manza Allah Allah ya kare shi da dan uwan baban shi in za a cutar da shi ma ba iyawa ana kallon huskawa huska Abu Talib nan Baihaqi a cikin litafin shi na dalailin nubuwa wa ma'rifatu ahwali sahibi shari'a ya kawo wasu abiyat na Abu Talib inda yake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayani wanda zai gwada ma me yasa Abu Talib bai karɓi musulunci ba shine yake ce ma manzon Allah wallahi lan yaslu ilayka bi jam'ihim hatta uwassara fi turabi dafina yace wallahi babu ɗaya daga cikin su dukkan mutanen Makka su taru babu ɗaya wanda ya isu ya isa ya ishe ya isu wurinka in kaga wani ya taba ka sai in an kwantar da ni a cikin ƙasa an binne ni alƙawarin da ya bashi sai caya mashi famili da Amurka ka shiga ka ci gaba da da'awar da kake sutari za su zo ka hana shi sai ce tuna hana shi in ya huta ya ce in suka huta ya ce ci gaba da al'amuranka ya ce famili da Amurka ka ci gaba da da'awarka ma alaika gadada babu kuskure babu lahi a kanka ya ce falakaris ya ce abushir wa kirbi zaka bizaka minka uyuna ya ce kai horon ciki da haka wallahi babu wanda isa ya taba ka matakan ina raye a garin Makka sai yake ce mishi wada autan wa za'amta annaka nasihi falakar sadakta wa kunta qablu amina yace ka kiraye ni zuwa ga addininka kuma ka raya ka tabbatar mun cewa nasiha kake mun yace falakar sadakta wallahi kai gaskiya kuma a can dama an san ka kai amini ne wanda bai ma ba mutane ƙarya ya zai ma Allah ƙarya bai ma Allah ba ƙarya bai ma mutane ba ƙarya wanda ya zai ma mutane ya zai ma Allah da ya halarci mutane ƙarya sai ce wa ararta dinan kada araftu bi annahu min khairi adyanil bariyati dinan yace ka bujuro mun ka zo mun da addini addinin da na sani duk a cikin duniya tarin addinai duniya babu kamar addinin ka kaga ya tabbatar da gaskiyar musulunci sai ce ai karshe di laula la malama in ba dan zargi ba au hizari subbatan ko tsoran zagi da niki yace la wajadtani samhan bizalika mubina wallahi nima da ka same ni nima na bi addinin ka na musulunta na bayyana musulunci na nami ya hana shi ya musulunta zargi tsoran zargi mutanen Makka kasu zarge shi cewa ya bi addinin dan shi tsoran ka azage shi yace wannan shi ya hana ni shi ya kare ni shi ya tore mu ya tushe ma hanyar musulunta ruwaya daga Abbas bin Abdul Muttalib, shi ma dan uwan baban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce ma manzon Allah, ma agnaita na ammi wani abu kama dan uwan baban ka Abu Talib, kana yahudu, ya kasance yana kare ka, yana taimakon ka, wa yaghdabu laka, yana fushi in aka taba ka, wata gudunmuwa ka kawo mishi a wajen Allah, ni ka mishi. Nan sai ruwaya ta zo yake cewa falamma halaka Abu Talib nalat Quraysh min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-aza ma lam tatma bihi fi hayati Abi Talib. Lokacin da Abu Talib ya rasu, sai Qurayshawa suka samu damar cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, abinda can da ba su samu damar shi ba. Hatta a tare da hu safihun min sufahun Quraysh fa nathara ala ra'sihi turaban, yace har sai da wani wawa daga cikin wawayen Qurayshawa ya tare manzon Allah, ya kwashi ƙasa ya zuba mishi akan shi, sakamakon mutuwa Abu Talib. Sai manzon Allah ke cewa akhrajtuhu minan nari ila dahdahin minha, gudunmuwar da na mishi a wajen Allah shine na huddo shi, na sa an huddo shi daga wuta, an tsira ko ba tsira ba, yace an huddo shi daga wuta, an kai shi wani dan tafki na wuta. Dahda kamar dan tafki wanda ruwan shi bai huce ma mutum idan sauki shi, shine dahda. Na sa an huddo shi daga wuta, an kai shi nan, amma duk da haka yace yughli minhu dimahu kama yughli al-mirjal bil qumqum, yace kwalwar shi tana ta walwasa in aka sanya shi cikin wannan, kamar yanda misali tukunya aka cika ta da ruwa aka tafasa, misali aka dora wata tukunya sama zata dinga buri har tana daga tukunyar ta sama, yace haka kwalwar shi zata dinga yi. Wata ruwaya ce inna ahwan ahalin nari azaban Abu Talib, wanda yake kowa karamcin azaba, sauƙin azaba a wuta shine Abu Talib. Lahu na alani yughli minhuma dimahu, cikon fasara wata, yana da takalma guda biyu, takalman da su dinga tafasa kwalwar shi. Wannan kaɗan ne, Allah ba kaɗan bane ba, Allah kare mu daga wuta. Duk yanda mutum zai siffanta Allah, kawo faɗi ne zai yi da bakin shi, mucece wuta. Wani manzan Allah ya ga tarro shi, ya zo ganin shi, ya ga yana ramewa bai da lahiya, ya ga yana ramewa, iya ramewa, kan manzan Allah tsaraka wannan akwai wani abu ba rashi lahiya bace ba kadai. Sai cai ma manzan Allah tambaye shi, ni kake hudi a addaka? Sai cai Allah ta nake Allah in zaka min azaba a lahira, gwara ka min ita a nan duniya. Yace subhanallahi, manzo Allah ya ce subhanallahi la tutiku, yace baka iyawa. Yace da ma ka ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar, yace kara kadankinta baka iyawa, Allah ma ita a duniya. Yace baka iyawa ka ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar, kina wannan shine Allah ka da mu da wuta, wannan shine mai karamcin azaba ta ne, azaba ta wuta. Shi ma ya samu wannan matsayin saboda ne, saboda gwagwarmayar da taimakon kokarin da ya kawo ma, gudunmuwar da ya kawo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya kawo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin da'awar shi. Duk da an samo ruwaya wanda ruwaya bata inganta ba, yana da kyau a kawo ta, wanda an tazo daga Abbas, manzon Allah da ya zo Abu Talib zai rasu, yana ce mishi ce la ilaha illallah, yace anna ba talib lamma taqaraba minhu maut ba'da an arada alayhi nabi sallallahu alaihi wasallam an yaqula la ilaha illallah, da ya kusa mutuwa manzon Allah ya zo yana ce mishi, ya kai babana ce la ilaha illallah, su kuma suka hana shi. Shi yana yi su kuma su Abu Jahl suna yi, ya zaka bar addinin babanka ka ba addinin danka? Ana yi ya kiya. Yace fa nazara al-Abbas ilayhi wa huwa yuharrik shafatayhi. Abbas shi ma dan uwan baban manzo Allah, yana kallon shi yana motsa halshin, yana motsa leban shi. Fa asga ilayhi, sai karkata ya ji me yake cewa. Fa qala, sai Abbas ya ce ma manzo Allah, ya bani akai, ya kai dan uwana, wallahi laqad qala akhi kalima allati amartahu, wallahi ya hudu kalman nan da kace mishi. Sai Ibn Hajar yake cewa anna hadha alhadith law kana tariquhu sahihan la aradahu hadha alhadith alladhi huwa asahu minhu fadlan an annahu la yasih. Yace wannan hadisi inda ya inganta, da sun ci karo da wancan hadisin wanda manzo Allah ke cewa na sanya an rage mishi azaba, ko da sun ci karo tunda in ya hadu. Sai dai yace bari dai wannan hadisin bai inganta ba, kawowa cewa ya hadu bai inganta ba. Bugu da ƙari, Allah ke cewa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha, kuma ta sabka akan Abu Talib. Manzo Allah yayi bakin ciki akan rasuwai Abu Talib akan shirka. Hayira Allah ce kai baka shirar da wanda kake so, Allah ke shirarwa. Manzo Allah wani irin bakin ciki zai yi wanda ya san menene azaba ta wuta? Wannan shine bakin cikin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake. Yace a ruwaya daga Ali ibn Abi Talib yake cewa nan ma mata Abu Talib kuntu ya Rasulullah, da ya mutu sun hana shi yace. Sai na ce ma manzo Allah, inna ammaka Sheikh Dalil qad mata, dan uwan babanka babbanka wannan tsohon batacci ya mutu. Kana sai manzo Allah yake ce mishi izhabu fawarihi, kaje ka binne shi. Kuntu innahu mata mushrikan, yace manzo Allah ya mutu wa iya mushriki. Sai ce manzo Allah yace izhabu fawarihi, kaje ka binne shi. Nan wani hukunci zan mu dauka, Abu Talib ya mutu mushriki, Ali ibn Abi Talib dan shi ne ko musulmi ne, amma manzo Allah ya shaddada mishi je ka binne shi. Kenan mutum ko da ya mutu mushriki, gangar jikin shi tana da mai alhurma, musulmi zai yi rashin samun wanda zai binne shi, shi zai yi ne, shi zai jibanci binne shi, saboda mutum ne kuma yana da wannan alhurmar ta kasancewar shi mutum. Yawwa, wannan iza haka wari shi, wannan sauran ayyuka na musulunci duka bayyana shi, ko zuwa yi fawari yace yaje ka turbe shi, yaje ya binne shi, saboda bai mutu ba akan musulunci. Shi musulmi ne yake da wannan duk haƙƙin da za a mishi, a mai wanka, a mishi kaza, a mai sallah, saboda a gaba zan mu ga irin wannan abu. Sai ke cewa nan mas'ala, manzo Allah ya ce Allah yana karɓar tuban mutum matukan bai zo mutuwa ba, bai zo gargara ba. Nan kuma shi kuma ya zo mutuwa, manzo Allah ya ce mishi ce la ilaha illallah, zan kafa hujja a wajen Allah akan ka shiga aljanna. Sai kiya, sai ke cewa nan mas'alai ummatin ya zo mu'ayana. Menene mu'ayana? Ya fara ganin mala'iku. To a wannan yanayin koma baya babu dama, shikenan an kare. Amma in ya zamanto alamar wannan zai mutu, kamar yanda manzo Allah da rasuwa mutuwa ta zo mishi, ɗaya daga cikin ƴan uwan shi, imma Ali ko Abbas ko Ibn Abbas, yake cewa wallahi manzo Allah bai tashi daga wannan ciwon nashi. Yace dukka bani Abdul Muttalib, ɗiyan Abdul Muttalib, in mutuwa ta zo musu, daga na ga huskar su ina ganewa. Kaga wannan shi ma kuma kamancin shi ne, ga alamun mutuwa ya zo a kan shi, ya bayyana a huskar shi. Kuma wannan ada da wuya ka ji wani zai mutu, ba a ji ba wani zai mutu, za a zo a tardo lokacin mutuwar shi ma. Amma alamun tashi kiyama, manzo Allah yake cewa mutuwa ta kwarau, kawai ka ji mutum an ce babu shi, ko ya kwanta da sai babu a san ba ma yaushe ne ya mutu ba za ya fara sijjan lokacin ba ko kuma accident ne za a yi kwaron babu shi an doke shi lokacin da manzo Allah yayi bakin ciki akan haka Allah ya ce sabkar da ma kala lin nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahu ashabul jahim kuma aka sabkar da innaka la tahdi man ahbabta wannan aya ta biyu tabbas akan abu talib ta sabka amma ta biyu ta farkon ga kowa ce ga baki da bai dacewa ga annabi bai dacewa ga mai imani ya neman ma wanda ba musulmi ba gafara koda makusanci bayan ka tabbatar da cewa wannan mai ba musulmi bane ba wannan ai an yi mas'ala kwanan ba shekarun baya da wanda ya mutu Mandela wanda har aka samu dan munakasha garrawa tsankanin malaman musulmi Mandela ya kawo ma Afrika ta kudu kace ma da Palestine da Afrika ya kawo musu gudunmuwa wajen su sami yancin kansu ya yi tsaye kusan shekara 27 yayi a kasu bayan hutawar shi ɗan Afrika da suka sami yancin kansu kuma ya zamanto shugaban ƙasa ga Falastinawa goyon bayan da ya ba su ga Algeria wanda har stad aka yi aka sanya mai sunan Mandela kina yana da ayyuka na alheri wanda har kwanan baya wani daga cikin ɗiyan jikokin Mandela ya jagoranci zanga-zanga na African Unity idan goyon bayan Falastinawa amma wani abun mamaki wannan jikan na Mandela ya musulunta kamar wata sakamako ne in shi Mandela bai musulunta ba ga gudunmuwar da ya kawo ga wani jikan shi ya shigo musulunci ya kawo gudunmuwa sai aka to addu'a za a mushi Allah gafarta mushi ko Allah ya rige mushi azaba yana karkashin wannan ayar bai dacewa ga mai annabi bai dacewa ga musulmi bai dacewa ga mai imani ya neman ma wanda ba musulmi ba gafara bayan ya tabbatar da ya mutu akan kafirci shi ma haka kawai sai dai ya zamanto ta'aziyya ya haƙuri da tsowa ne wanda mun gani a karance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ake ce mishi Abdullahi bin Ubay bin Salul shugaban munafiki na garin Madina wanda kowa ya sani a garin Madina babu wanda bai san ba wannan mutumin munafiki ne hatta da ɗan shi ya sani duk in aka yi wani atanta ana nema a kashe manzon Allah kaga shine suna shine na harko a cikin liskin shine na harko shine yake cewa yaquluna la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azz minha al-azab kaga ya bayyana kawarcin shi ko har sai da ɗan shi yake cewa bi hayyaci musulmai a garin yake ce ma manzo Allah in ka ba da umarni a mushi wani abu kakka ba wani umarni ka sani manzo Allah saboda ni ba zan iya jurewa ba in ga wani ya ma mahina wani abu kuma kullum ina ganin shi amma ni ka sani ni na yi amma manzo Allah saboda tausayi komai bai ce ya sani ya mutu akan mi a munahucin shi ni ya kawo haka shine Allah ke cewa kalla ban rana ala qulubihim ma kanu yaksubun lokacin da mutum saban yami yawa sai Allah ya sanya mishi rana kamar tsatsa yanzu zuciya in mi ka faɗi mata kai ta san gaskiya ma ba ta kuduba rasuwa zai yi sai cayi ma ɗan shi ka je ka amso rigan manzon Allah a rige ni da ita kina ya tabbatar da shi annabi ne amma me ya hana shi bi wannan rigin da Allah ya mishi ya rasu manzon ya dan nashi je wajen manzo Allah ke cewa kaga ya rasu amma ya ce ka baro rigarka America fa ni da ita amma manzo Allah yanda Allah sifanta shi bil mu'minina ra'ufur rahim ya hudda rigar shi ya bada ya ce aje a same shi kuma aka same shi kuma aka zo manzo Allah ya tsaye zai mishi sallah a gaba akwai san di sallah mutun manzan Allah ne sallah ne yake ni abin da yake nihi wannan mutumin tan sai ya shiga aljanna manzan Allah ya mai sallah dan wanda daga cikin sabai yake cewa manzan Allah wata rana an binne wani yayi tsaye yana mishi adda suka tambaye shi kamai minti nawa yayi sai cai kamar a yanka ragumi a hebe kenan abinda lokacin da za a doka na a yanka ragumi a hebe yace irin wannan tsayuwar yayi yauna ma mutumin adda kenan a kadan wata turanta ne da akwai tare ko yanka ragumi a hebe wanda ya kawo ruwa ya ce wallahi sai da nayi dama ni ne na mutum manzo Allah mu wannan adda jimawar da manzo Allah yayi a amma manzo Allah ya ce wannan mutumin zai mai sallah Umar yake cewa manzo Allah ka san ho wane ne yace eh na sani na mushi yana janyo manzo Allah har sai da garan manzo Allah ya bace tukunya bai ko manzo Allah ya mai sallah ya kare sallah amma Allah yake cewa istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum ka neman musu gafara ko kakka neman musu in su nawa zaka ne musu gafara Allah ba zai gafarta musu saboda sun mutune ba akan musulunci ba to wannan shi annabi Ibrahim ma kanshi ya nemi Allah gafarta wa baban shi kuma da ya ga ma'ahin nashi ya mutu akan shirka shi ma tabarra annahu ya bar shi dan lokaci yayi a gurguje sai mas'ala guda shine ƴan uwan baban manzon Allah wanda musulunci ya tarro su suna da yawa wanda musulunci ya tarro su su hudu ne da Hamza da Abbas da Abu Talib da Abu Lahab su hudu biyu suka musulunta biyu suka tsaya kan kafirci wani abu abun mamaki waɗanda suke da sunaye irin na gumakai na shirka su ne ba su musulunta Abu Talib mun ga sunan shi Abdulmanaf Abu Lahab mun ga sunan shi Abdul Izza sunan gumkinsu yace waɗannan kin su ne ba su musulunta amma Hamza da Abbas waɗannan duka gabaki ɗaya sun musulunta mun ga musulunta Hamza Abbas shi kuma a yakin Badar aka kama shi wanda wani sahabi karami ya kama shi za a yi mamaki Abbas din ya yi ƙarhin shi amma manzo Allah ke cewa mala'ika ne ɗarin ya maka shi ya baka bai musulunta ba ko bai yi hijira ba har sai da manzo Allah ya kawo hanya buɗe garin Makka yana hanya sai ga mu suka dawo da shi dan lokaci ya sai mu tsaya nan abinda muka wadi ne zai Allah ba mu lada akan shi na kuskure kuma Allah ya gafarta mu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar Allah kare mu imani Allah kare mu imanin Allah kare mu daga azaba shi duniya da lahira Allah kare mu daga azaba shi duniya da lahira Allah mu biya bukatun mu gabaki da Allah saukar da alherin shi a wannan kasar Allah kare kasar mu daga kowane sharri subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin